shafu.
Kimbin magoya bayan jam'iyyar PDP kenan ke nuna farin cikin su game da nasarar da gwamnatin jihar ya samu a kotun koli. To sai dai kuma yayin wannan gangami na jam'iyyar PDP, gwamnatin jihar Acheh Darya Dusan Isyaku Sabalaya ya cewa zai gudanar da gwamnatin adalci ba wai na jam'iyya ba, wanda ma a don haka ne ya buƙaci waɗanda suka sha kai da su zo a haɗa hannu domin ciyar da jihar gaba.
Rescue train ne fa, jirgin rescue yana tafiya, duk wanda yana so ba mu hana ka ba, ka hau. Mu ba kowa abinci a taraba, mu ba kowa aikin yi, to shi ne burin siyasa kenan. Ba wai a jiya ta da zama su yi ba, ba wai a iskanci a ce a duke wannan a rukona gari a kona gidan mutane, hauka kenan. Jama'an taraba, ina yi muku matukan godiya. Ina kiran kuma da babban murya, kowa ya fito da kwai da kwarkwatar shi, mu zauna tukuru mu yi ma mutanen mu aiki, mu sa taraba a map na garuruwa masu kirki, ba wai state na rigima ba, mu daina rigima a taraba.
Yayin dai wannan gangami, shugaban jam'iyyar PDP na jihar Honorable Victor Balakone ya fice cike ɗan adawa da cewa
an jefa mu kotu sai an saci kayan mu. Ina zai yi shi ne in Allah ya yarda alƙawarin da kuke da shi tsakanin ku da PDP, ku dinga zaben PDP 2019, ku sake zaben PDP, za mu sake haɗa nan mu sake rantsar da Acheh Darya Ishaku gwamnan taraba na biyu. Ku yarda.
To kwaya a ɓangaren APC ke kallon wannan nasara da kuma kalaman 'ya'yan jam'iyyar PDP, Sanata Aisha Jumai Alhassan wanda ita ta kalubalanci gwamnan jihar har kotun koli, ta ce fa ita fa kwace aka yi mata, to amma kuma ta ma buƙaci magoya bayanta ne da su kwantar da hankulansu.
Mu mun sani mun ci zaɓe, su ma sun sani mu muka ci zaɓe, amma tun da haka abin ya kasance ba mu san dalilan da za su bayar ba, amma kowane dalili suka bayar sai mu ɗauka haka Allah ya so. Ina roƙon jama'anmu da kowa ya haƙuri mu barwa Allah komai. Mun dogara ga Allah mu bar shi.
Wannan dambarwa ma dai na zuwa ne yayin da fa yake haramar sake wasu zabuka na kujerun 'yan majalisar dokoki a jihar, wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da jam'iyyar da za ta kai bantanta. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Muryar Amurka, daga Jalingo a Najeriya.